من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وبيادة بنجنا سنتبت الله سبحانه وتعالى لإقامة نساكية أصبر يوم نشر بوت شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شكر جبود الإيقوء لأربعين دبيو ajira ne da diya yau muna 20 ga watan uku shekara ta 2021 mun ga wajen shigaba da karatun wannan littafin kitabu tauhid alladhi huwa haqqun lahi 'ala al-'abid na al-imam al-jali Muhammad ibn Abdul Wahhab muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama yau zamu tashi babi na 43 malai ce babu qauli ma sha Allah wa shi'ita babin da zai magana akan kwadan mutum da zai ce ma sha Allah wa shi'ita Allah ya so kai ma ka so wato wannan babi idan kun lura da shi za ku ga yayi kama da babin da muka wuto a baya wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun domin a cikin wannan babi duk an yi maganganu irin wannan an kawo wasu nasosa waɗanda suke nuni a kan cewa wannan na daga cikin kurakuren da mutane suke faɗawa na lafazza wanda ke da alaƙa da rububiyan Allah subhanahu wa ta'ala. Idan babi na biyu baya nan in ba ku manta ba akai muka tattauna, to idan da wannan babin kashin karɓin shi an ɗauke shi an sanya shi a cikin wancan babi fala taj'alu lillahi andadan, to ga bai nisa ba, duk abu ɗaya ne, take ɗaya ne. To sai dai mai yiwuwa malam ya rarraba babbukan ne, saboda na ɗaiɗai kada babin ya tsawo da yawa. Idan aka haɗa wannan babi da wancan, mai yiwuwa zai yi tsawon da yake ya kuma tashi daga shi manufan malam, yakan so ya kawo kowane babi a taƙaicen taƙaitawa. Sannan kuma mai yiwuwa yana nufin domin ya ƙara haskaka waɗannan kurakuren da mutane suke yi a harasun su, ya buɗe mishi wani babi daban, sai kuma ya ɗan matsa gaba ya ƙara buɗe wani babi domin zai zama ƙarin tambihi a kan mutane su yi la'akari da irin waɗannan kurakuren da suke yi a cikin harshe, saboda kurakure ne a cikin rububiyan Allah subhanahu wa ta'ala, kuma suna daga cikin nau'o'in ƙananan shirka wanda yake in ba a manta ba mun ce karamar shirka ba ta haifartar da mutum, amma kuma girman zunubinta a wurin Allah ta girman zunubin mazinci wanda ya irin wannan kuskuren zunubin shi a wurin Allah ya fi girman zunubin wanda ya je ya zama. Saboda duk yadda kaji ana maganar shirka, to shirka ba ta daidai da kowace irin kuskure ko laifi ba. Bari mu karanta muku abin da malaki ya ce a cikin babin. مالك يشي عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دك قتيلة بنت صيفين الأنصارية وتونا صهاد يشي قتيلة تكي شو أن يهوديا للي ونب يهودي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يظهر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيب يهود يشي إنكم تشركون sai gwaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana sai ce to kuma musulmi kuna shirka, sai ce musulmin da ke wurin innakum tushrikun kuma musulmi ai kuna shirka, fa quluna ma sha Allah wa shi'ita ai kuma kuna cewa Allah ya so kai ma ka so, kaji irin yanda yake yi wata quluna wal ka'abati kuma kukan zo rantsuwa ku ce na rantse da Ka'aba. To da wannan bai Yahudi ya gaya wa musulmi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, fa amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallama, nan take sai manzon Allah umarce sahabbansa da sauran musulmi, idza aradu an yahlifu, idan za su yi rantsuwa an yaqulu su ce wa rabbil ka'abati, na rantse da Allah mahaliccin dakin Ka'aba, maimakon su ce wal ka'abati, ina rantsuwa da dakin Ka'aba. wa an yaqulu hakanan su ce ma sha Allah thumma shi'ita, Allah ya so sannan kai ma ka so. Duk mun yi wannan bayanin a zama biyu da suka gabata. رواه النسائي وصححه وان الرواية الامام النسائي يروي توتا سنوكما ينجن شيئا وشنو ان زامو قينشي شوى بيهودي ياهو ياهو من غن الله صلى الله عليه وسلم مغانا اما كما بين دي فقي بسياني لدى كفن سنشي مكيين كما با يايد نينيا حجارة بني يايد نينيا تورشي دولا كنشي amma kuma hakan bata sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai ba sai ya gane kuskuren da ya faru kuma sai ya masa habban shi kenan. Wannan na nuna maka ashe idan gaskiya ta zo daga makiyi ko daga wani ko daga wani ko mukiyin da ke tsakanin ka da shi matakar dai abin da ya faɗi gaskiya ne to ya wajaba akan kai bawa ka karbi wannan gaskiyan kuma ka gyara abin da akai maka magana na kuskure akai. Rashin yin hakan wato wata kofa take buɗewa daga cikin kofofin sharora da yawa. Yayin da mutum ya dauka shi wannan gaskiyar daga makiyi ta zo da aka ba zan karba ba, to a lokacin nan kuma sai ya buɗe kofan tawili da jijjiyar da ma'anar nasoka na gaskiya domin su dace da shi abin da yake kai ya toza ta makiyin shi. To kaga wannan zai kai mutum zuwa ga take gaskiya da fada da gaskiya da kuma karkatar da gaskiya. Amma ga shi da Yahudi ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma al'ummar musulmi cewa kuma kuna shirka da Allah. Sai nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai umurce su akan su gyara wannan kuskure da aka zarge su da shi. Kaga cikin abubuwan da ya kawo shine musulmi sukan yi rantsuwar cewa al-Ka'abati na rantsi da dakin Ka'aba. Ka lura da irin girman dakin Ka'aba a wurin Allah subhanahu wata'ala. Dakin Ka'aba daki ne wanda musamman Allah subhanahu wataala umarsa Annabi Ibrahim alayhi salam ya jaddada ginin sa, sannan kuma ya bautar da musulmi da zuwa dakin Ka'aba su cika rukunin su daga cikin rukunin addinin musulunci shine aikin haji. Ya bautar da musulmi su riƙa yin tawafi ga dakin Ka'aba, suna kewaye dakin Ka'aba suna ambaton sunan Allah. Ya bautar da musulmi su riƙa sambantan wannan bakin dutse da aka sanya shi a cikin jikin dakin Ka'aba. Ya bautar da musulmi su riƙa shafan wannan rukunin yamani yayin da suke dawaki. Yayin da mutum ya zo zai je kawai shafi rukunin yamani kafin ya wuce. Wato da dai sauran irin girmamawa da Allah subhanahu wataala ya yi ma dakinsa. Amma duk da haka dakin Ka'aba bai samu alfarma a rantsi da shi ba, saboda mene? Saboda shi ma bawa ne daga cikin bayin Allah subhanahu wataala. Da aka rantsuwa da dakin Ka'aba shi ma wannan shirka ne daga cikin nau'o'in shirka. Allah madaukakin sarki ya rufa mana. Malam ya ce walahu aidan daga al-Imam an-Nasa'i an ibn Abbas daga sayyidina Abdullah dan Abbas sannan fankan da Allah ku kashe ka daga Abdullah dan Abbas anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce masa ma sha Allah shi'ita, Allah ya so kai ma ka so. Faqala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aj'altani lillahi niddan bal ma sha Allah wahdahu. Sai manzon Allah ya ce mishi aj'altani lillahi niddan, yanzu zaka sanya ni in zama tamka tare da Allah? Zaka sanya ni in zama abin shirka tare da Allah? Bal ma sha Allah wahdahu, Allah shi kadai ya ga dama, shi kadai ya so. Anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa wannan sahabi musu yayin da ya faɗi wannan kalma ce Allah ya so kai ma ka so, kana Allah ya nufata kai ma ka nufata, da sauran irin kalmomin da duk mun yi magana akan su a satin da ya gabata in ba ku manta ba. Shi yasa babu bukatun a yi ta ƙara faɗi da bayani. Nan take manzon Allah sai ce aj'altani lillahi niddan, yanzu ni ne zaka maida ni kishiya tare da Allah? ko kuma zaka mai da ni tamka ko kini tare da Allah subhanahu wataala bal annabi ce ba gaskiya bane wannan magana ta shine ma'anar bal da inda kaji an yi magana sai aka kawo bal to tana kora abin da ya gabata kenan cewa ni ba kishiya ga Allah bane ni ba tamka ga Allah bane ni ba kinin Allah bane ni ba tafaran Allah bane masha Allah wahdahu Allah shi kadai ne ya ga dama shi kadai ne ya so to wannan kaga shi ma yana ƙara fito mana da cewa ashe shirka ce daga cikin nau'o'in shirka mutum ya ce Allah ya so kai ma ka so amma babu laifi ya ce Allah ya so sannan kai ma ka so kasancewan Allah yana da mashi'a yana da ganin dama haka nan bawa shi ma yana da mashi'a ganin dama duk mun kawo ayoyin Qur'ani ne girma akan wannan satin da ya gabata to tunda bawa yana da mashi'a kuma Allah yana da mashi'a ganin dama shine mashi'a to idan ka ce Allah ya ga dama ko Allah ya so to ba za ka maka ce kai ma ka so ba saboda dai inda ka kawo wawo sha Allahu wa shi'ita to tana nuni akan daidaito ne babu wanda yake babba babu wanda yake karimi a ciki amma yayin da kai amfani da summa sannan to wannan yana nuni akan wato rakiyayi wato sanka da ganin daman ka yana raka so da ganin daman Allah subhanahu wataala to a cikin wannan hadisi sai annabi ya ce aj'altani lillahi niddan yanzu zaka mai da ni abin shirka tare da Allah ashe wannan kalma shirka ce daga cikin nau'o'in shirka da Allah subhanahu wataala kuma babban zunubi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore makansa tarayya da Allah a cikin rububiyyarsa kasancewan kowa sai annabi mutum sallallahu alaihi wa sallam mutum wanda Allah ya fifita shi ya girmama shi ya daukaka shi babu wanda ke da fifiko da daukaka da daraja da girma kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin talibai gabaki da amma kuma duk da haka dai yana nan a matsayin shi na bawan Allah abin da ke samun bayan Allah yana samun sa sallallahu alaihi wa sallam mun san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ji yunwa kowa san wannan har akwai hadisi da suke nuni akan cewa manzon Allah ya fita shi da sahabbansa saboda yunwa ta kama shi ya tafi ɗaya daga cikin gidajen sa a gidan ɗaya daga cikin sahabbansa wanda yake ya kawo musu abinci ya kawo musu abin sha suka ci suka sha suka yi godiya ga Allah har Annabi ya wa'azi akai cewa to lalle Allah zai tambaye ku akan wannan ni'iman da ya ba ku kaga kowa san wannan annabi na jin yunwa to kaga ashe baki shi ne da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi rashin lafiya kowa ya san rashin lafiyar da manzon Allah ya kafin ya bar duniya wanda rashin lafiya ne sai da tsananta a gare shi mun karanta a cikin babu bukan da suka gabata in ba ku manta annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fita yaki akan kuma soke shi a tare shi a cikin yaki duk mun karanta har goshin sa an taba kusa masa sallallahu alaihi wasallam an karya mishi hakuri kaga duk wannan sufofi ne na mutuntaka ba sufofi ne na allantaka Allah subhanahu wataala ai baya fuskantar irin wannan matsalar daga bayin sa amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci irin wannan in aka soke shi zai jira dadi kamar yadda kowa ke jira dadi yana ci yana sha yana bacci yana gajiya yana jin rana yana jin sanyi abubuwa duka dake kama dan adam yana kama annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga annabi ba tafaran Allah bane ba tafaran Allah bane ba abokin shi bane ba abokin Allah bane bawan Allah sallallahu alaihi wasallam a irin wannan ne ma malamai suke kuskurantar da zaga ana rubutawa haka a wadansu ɗan takaddu wa wadansu ɗan kananan alluna sai kaga an rubuta Allahu Muhammad wannan ganganci ne da mummunan kuskure Allahu Muhammad wannan ba imani bane idan kana son ka gane hadarin wannan to ka rubuta sunanka da sunan babanka kai mai sunanka da sunan babanka Anas Musa da haka duk wanda ya ga Anas Musa to an san da ɗa da uba ne sai kaga Allahu Muhammad ne yake nuna kenan kun gane hadarin dake ciki duk wanda ya ga an rubuta sunan wani na jin na wani
wannan rutin duniya ba wai cikin musulmi ko cikin yahudu ko cikin kirista ko cikin maguza ba kowa ya yarda a da yanzu duk inda kaga sunan wani ya raka na wani to da da ubangi ba aboki da aboki bane to din da kaga arwuta Allahu Muhammad abin da yake nunawa ga da ubangi kaga wannan hadari mafi karancin abin da hakan ke nuni akai shine kalle kila wadannan wadansu abokai ne wanda kansu daya daidai suke sun yi fice a cikin wani al'amari kamar a ce su wane ne kwararru a wurin ilimin tafsiri misali nake bada sai a ce da Ibn Jarir da Ibn Kathir kaga aka ce Ibn Jarir da Ibn Kathir kaga kalla ana nufin kamar kansu daya ne sun yi fice a wani fanni to alhalin ku Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan ba idan aka rubuta Allah to sai dai a rubuta Muhammadur Rasulullah sai a gane wannan bawan wancan Annabi sallallahu alaihi wasallama bawa ne ga Allah ko kuma dan sakon Allah amma a rubuta Allah Muhammad wannan na daga cikin nau'in ganganci kuma ana neman a maida Annabi sallallahu alaihi wasallama a din shirka ne da Allah sai annabi ya ce masha bal masha Allah wahdahu Allah shi kadai shine ya ga dama to sai dai yana da kyau a fahimci bambancin da ke tsakankanin al'amur al-kauni da al'amur shari'i al'amur al-kauni da al'amur shari'i abinda manzon Allah ya kore a nan al'amur al-kauni wato al'amura wanda yake wanda Allah ya tsara zai gudanar da bayansa wannan ne su san rashin ka bashi da hannu a ciki kamar yadda yake mun karanta a can baya laysa laka min al'amri shay'un annabi baka da hannu a cikin al'amuran gudanar da al'amuran Allah wane ne za a kashi wane ne za a raya wane ne za a zarta waye za a talauta waye za a daukaka waye za a kaskanta yaushe za a saukar da ruwa yaushe ne za a dauke ruwa yaushe ne kaza duk annabi bashi da hannu a wani saboda ne saboda al'amur al-kauni al'amari ne yadda Allah ke juya ke tadbiri ke jijjuya bayansa ko shawara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah baya yi wurin ya zai juya bayansa shawara nan halakar da su ko tare su an Allah subhanahu wata'ala bai shawara da annabi haka duk abin da kaga ya faru Allah ya riga ya fartar ne sai dai idan ana so a nuna maka kima da rahaman annabi sallallahu alaihi wasallam sai aiko mala'ika a ce kaje ka tambaye shi idan yana so sai a halakar da waɗannan mutane ai amma mai halakarwar shine Allah kuma wanda ya aiko din shine Allah to ana so a nuna maka rahaman annabi ne sai a ce annabi ya ce ya Allah ina roƙon a kalle su in ba su imani ga mutanen ba su rasu imani kaga wannan rahama ce kawai da tausayi na annabi sallallahu alaihi wasallam ake nuna amma wane ne hakikanin mai zartarwa lokacin da Allah zai zartar da al'amarin shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi da hannu a ciki qur'ani ya tabbatar da wannan walau kuntu alama al-ghaiba lastakfartu min al-khair wa ma masani yasu in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun qul la amliku li nafsi naf'an wala darran haka mun ce bana mallaka naf'an amfani wala darran ko tun kudi shar illa bi idhnillah ko illa ma sha Allah face abin da Allah ya ga dama shi kade ba shi da abokin tarayya to amma a cikin al'amari na shari'a al'amur shari'i al'amari na shari'a to shi kuma wata lokaci kana iya jin a tambaye ka ko a tambaye wani sahabi menene kaza sai ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo shi ne mafi sani wannan ba irin wancan bane wannan a cikin al'amur shari'i ne hukunce hukunce na shari'a kuma hukunce hukunce din na shari'a duk wani hukunci da ka gani Allah sai ya sanar da manzon Allah sannan manzon Allah ke bayanin ta da haka idan ka tambaye ka wannan hukuncin ne hukuncin ka sai ka ce Allahu wa rasuluhu a'ala wannan kwata kwata baya nuna tarayya tsakankanin annabi da Allah sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hukunci to da haka Allah shine kololo mafi sani to manzon Allah ma a cikin wannan mas'alan ya sani saboda an sanar da shi kai ma za ka iya sani idan kai ma an sanar da kai wannan cikin abubuwan da yake Allah subhanahu wa ta'ala yana da wannan sifa sai kuma ya sanar da bayinsa kamar yadda ka san akwai abubuwa da yake Allah ya sufanta da su sannan kuma ya ba da su zuwa ga bayansa to in an sufanta bawa da irin wannan babu ne kamar yadda kowanne daga cikin mu ya sani yanzu aka tambaye ka kai rayayye ne ko mace ce sai ka ce ni rayayye ne to ai Allah ma alhayyu ne rayayye ne amma rayuwanka ba irin rayuwan Allah bane yau amma dai Allah ya ba ka rayuwa kana iya cewa ni ne arziki ne Allah ma ne arziki kuma yana azzatawa ila an gani al-ghani ba shine Allah ba al-ghani ma wadaci ana iya cewa kolanul ghani wani ma wadaci wadatan wannan shine irin wadatan Allah ba irin shi bane to ala ayyihan mas'alan tana da bambanci tsakanin al'amrul kauni da kuma al'amrul shar'i tana kuma da bambanci tsakanin al'amuran da Allah ya sabanta da su kuma ya danka ta zuwa ga bayi da al'amarin da yake Allah subhanahu wataala shi kadai ne ya kadaita a cikin su to anan sai manzo Allah ya ce mishi bal ma sha Allahu wahidahu kace Allah shi kadai shine ya ga dama ko kuma shine ya so abin da ya so abin da Allah ya so shi yake faruwa abin da Allah bai so ba ba zai taɓa faruwa ba kaga a riwayan farko da muka karanta wannan riwayan Kutaila ya ce ne zaka ce ma sha Allahu thumma shi'ita haka muka wuto a wannan riwaya amma a wannan riwayan sai ce bal ma sha Allahu wahidahu to ashe ko a cikin tauhidi ma akwai kololuwa akwai nabiyu akwai haka har yanzu a lokacin da kuma za a samu tauhidin mutum ya yi wanda imanin shi ya kai ga abu ya faru ya ce ma sha Allahu wahidahu ita ce daraja ta farko ita ce kololuwan tauhidi amma babu ne biya halatta ka ce ma sha Allah thumma sha aqulan Allah ya so sannan sai wani su babu ne amma dai wace ce take zama kololuwa ka ce ma sha Allah wahidahu abiya faru sai ka ce Allah shi kadai shine ga dama shine nufa shi haka amma idan ka ce Allah ya nufa ta sannan wani ya nufa ta ya halatta idan ka dauki wannan nasoshi guda biyu da wannan riwaya da kuma wannan riwaya ina neman tsarin Allah sannan ina neman tsarin ka ya halasta kamar yadda muka karanta a baya ila an fahimce ni da kyau ba ni da kowa sai Allah sannan sai kai ya halasta amma na dogara ga Allah sannan na dogara gare ka shi kuma bai halasta ba saboda tawakkali kamar yadda muka yi bayanin satin da ya gabata kofa ɗaya ce ba kofofi biyu bane tawakkali akan Allah kadai ake yin ta ba a raba ta domin Allah bai bai wa bawa komi a cikin al'amari da haka ba a dogara ga Allah a dogara akan wani Allah subhanahu wataala amma mashi'a bawa yana da shi kai ma kana da shi kariya bawa yana da shi Allah ma yana da shi to idan kai amfani da thumma a cikin abin da yake Allah nayi bawa nayi to babu ne amma shi ma ka jibin tashi zuwa ga Allah subhanahu wataala shi kadai shine abin da yake zama daidai Allah ka shirye ta da mu malai ce wali bin maja ani tufayl a cikin sunan na al-Imam Ibn Majah duk da kasancewa shi a cikin sunan na al-Imam Ibn Majah bai kawo riwayar ba kawai ya ce ne bi nahwihi haka ya kawo a cikin sunan na al-Imam Ibn Majah amma kuma hadisin wanda yake ingantacce ya zo a cikin riwayar al-Imam Ahmad bin Hanbal shi al-shin al-imam ibn majah ya ce ne wajen nahwihi ba ya kawo nassin hadisin ne kamar da malai ya kawo shi ba wannan yana cikin musnad ne na al-imam ahmad shaykh al-albani ya kawo shi a cikin sahiha kuma ya inganta shi ani tufai akhi aisha li ummi daga tufai dan uwan nan aisha ne dan uwan ta li ummi mahaifiyar nan aisha ta haifi tufai sannan ta zo gidan sayyidina abubakar ta haifi waɗannan yayaye ga sayyidina abubakar to shi tufayl din dan uwan nan aisha ne ala yake cewa ra'aituka anni ataitu ala nafarin min al-yahud nayi mafarki shine ra'aitu nayi mafarki ka anni ataitu ala nafarin min al-yahud kamar dai gashi nazo na shudi tawur mu dauko tawaga na yahudi nafar shine daga uku zuwa tara daga uku zuwa tarta ya kira sunnaha to na gani a cikin mafarki kamar gashi na zo na shudi daga waɗansu cincirindo taron yahudi kultu da nazo sai na ce ma waɗannan yahudawa innakum la'antumul qauma, ku yahudu ku mutanen kirki ne, laula annakum taquluna Uzairu ibn Allah, baitin kuna sharka da Allah kuna cewa Uzairu dan Allah ne, to da ku mutanen kirki, baitin kuna cewa Uzairu dan Allah ne to da ku mutanen kirki, ga Qur'ani ya haka to mana wannan cewa yahudu suna cewa Uzairu dan Allah ne. Uzairu wani bawa ne daga cikin bayin Allah wanda yahudu suka girmama shi suka mutunta shi har suka aje shi a matsayin dan Allah, wa ta'ala Allahu amma yaquluna, to shine sai yake cewa ku mutanen kirki ne baya ga shirkan da kuke yi ga Allah kuna cewa Uzairu dan Allah ne. Qalu, sai su ma yahudun sai suka kada baki suka ce wa antum la'antumul qauma, kuma musulmi mutanen kirki ne, laula annakum taquluna ma sha Allahu wa sha Muhammad, haji mutanen banza, kuma musulmi mutanen kirki ne, baitin kuna cewa Allah ya so manzon Allah ma ya so, wato ashe mutum komin san ran shi da rashin mutuncin shi, ashe yana gane cewa yana kan kuskure kuma yana gane kuskuren wani, wato sun riga sun san irin wannan kofa ce daga cikin kofofin shirka da aka sai suka yi jako, wato kaga wannan ya zo a matsayin zubin mafarki in kun lura, amma manzon Allah ya sanya mishi hannu da aka yanzu wannan mafarkin ya zama shari'a, kun gane dalilin, saboda a ƙarshe za ku ji inda manzon Allah ya sama wannan mafarkin hannu, duk mafarkin da Annabi sallama ya yi ko kuma ya ce wannan mafarkin na gaskiya ne to ya zama shari'a, in ba ku manta ba kamar yadda malam zai kawo ƙarshe har shakan kiran sallah a cikin mafarki aka nuna ma Abdullahi bin Zaid a cikin mafarki a lokacin nan sun ta sa'a menene zani yi mu rika tara musulmi ayi sallah, wadan suka ce a rika hura wuta, wadan suka ce a rika kada kararrawa irin na yahudu, wadan suka ce ayi sai yekuwa, wadan suka ce ayi kaza, sai annabi ya ce to Allah ya mana zai, sai Abdullahi bin Zaid ya je kwanta sai gashi mafarki cewa an karantar da shi yadda ake kiran sallah, da aka gaya ma annabi kuma sai ya sanya mata hannu sai ta zama shari'a. Karanta ayatul kursi in an zo kwanciya bacci, kaga Abu Hurairah shine suka yi sa'in fari shedan har shedan ya bashi wannan fa'ida, annabi ya sanya mata hannu shedan ne ya bada fa'ida na alkhairi, kuma annabi ya sanya mata hannu kaga ta zama shari'a, so duk abin da annabi ya sanya mata hannu to ta zama shari'an Allah subhanahu wataala. Amma yadda matsalar take shine mafarkan mu kawai daidai kun mafarkai, daidai kun mafarkai, za mu dan tattauna akan ta gaban nan kadan insha Allah ta'ala, ita wannan ba da laita zama shari'a ba haske ta cika wadan su sharadin, to shine sai su ma yahudu sai suke cewa to kuma musulmi mutanen kirki ne, amma matsalan ku kuma ai kuna cewa Allah ya so manzon Allah ya so, kaga shirka ke ne. Yace thumma maratu li nafarin minan nasara, daga nan kuma sai na shudi a wani wuri da kuma kiristoci suke zaune, nace nafar daga uku zuwa tara, fa qultu sai nace musu innakum la'antumul qauma, ko kirista mutanen kirki ne, laula annakum taquluna al-masih ibn Allah, ko kirista kuma mutanen kirki ne, baitin dai kuna cewa al-masih dan Allah ne, al-masih dan Allah ne kamar yadda kuke cewa. Qalu, sai su kirista sai suka ce wa antum la'antumul qauma, kuma musulmi mutanen kirki ne, laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha Muhammad, suka maimaita abin da yahudu din cin suka faɗi, kuma bai sun kuna shirka da Allah kuna cewa Allah ya so kuma annabi ya so ko kuma da mutanen kirki. Falamma asbahtu, yayin da na wayi gari akhbartu biha man akhbartu, sai na samu dan su daga cikin mafasanta na dan babban su labari, kun ji mafarkin da ni, kun ji mafarkin da ni, thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu, daga nan sai na taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bashi labari, nace ka ji mafarkin da ni, ka ji mafarkin da ni, ka ji mafarkin da ni. Qala, sai annabi yake cewa hal akhbarta biha ahadan, ka ga mu wani wannan mafarkin, ka ga mu wani, kamar annabi yana son ya ce mishi ne in baka ga mu kowa ba to kar ka ga mu kowa, kar ka ga mu kowa, in dai baka ga mu kowa ba kawai sai dai annabi ya dauki matakin gyara kila an gani, to amma kuma ya riga ya gaya ma wasu, kuntu na amfi ni ce na faɗa ma wasu. Qala, sai annabi ya ce, sai shi mai rutuwa ya ce fa hamidallah, nan take sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya godiya ga Allah wa afna alihi bi Allah thumma qala sannan sai ce amma ba ka kudu baki tunda ya gaya ma manzon Allah cewa ya gaya ma wasu mutane to yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kudu ba zai fito da hakikanin abin da wannan mafarkin da wannan bawaye amma me yiwa kila da shi ban gaya ma wani ba to da kila ba irin karman da Annabi zai yi kenan ba lalle ya gaya muku cewa wani ne yi mafarki kaza yi kaza sai dai ce ga kuskuren da kuke amma tun da ya riga ya gaya ma wasu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya godiya ga Allah sai ya yabo ga Allah da amin da Allah ya cancanta ba a ce ya hau minbari ba wallahi alam kila ba irin kudin da yake akan minbari din me yiwa yana zaune ne me yiwa ya hau minbari ne wallahi alam nasin bai kawo ba sun makala sannan sai ce amma ba du bayan haka fa inna qufailan ra'a ru'ya yace lalle qufail yayi mafarki akhbara biha man akhbara minku ya bada labarin wannan mafarkin ga wanda ya bada labari a cikin ku ya ga mu wasu daga cikin ku wannan mafarkin din wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kaza wa kaza an anhaakum anha kun faɗi wata kalma ko kuna faɗin wata kalma abin da ya sanya ban hana ku daga wannan kalman ba kaza wa kaza abu kaza ne da abu kaza da abu kaza haka yazo a cikin wannan riwaya ta Imam An-Nasa'i amma riwayan can ta al-Imam Ahmad bin Hanbal ya faɗi dalilin da ya sanya da ya hana su yace kana yamna'u bil haya kunya ta sanya na fasa hana ku kunya ina jin kunya in hana ku yana jin kunyan ya umami da gaskiya ga kuma ta kofa ce daga cikin kofofin shirka annabi sallallahu yana jin kunyan faɗin gaskiya baya jin faɗin kunya kunyan faɗin gaskiya to amma kunyan menene yana kunyin ya hana abin da Allah bai umarce shi ya hana ba amma shi ya san ba daidai bane amma a wannan lokaci ba a ce mishi hana ba to da ka ina jin kunyin in riga malam masallaci tunda da ma faɗi in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ma ba na jin wani abu sai abin da aka yi min wahayi in aka yi mishi wahayi aka ce yi kaza sai yi barka sai ya bari amma da karan kanka kawai ya ce ku bari alhalin Allah bai ce ba yana jin kunyin haka manzo Allah yana jin kunyin haka kaga ba wannan matsalolin ita ce faruwa ba akwai abubuwan da yake dama suna faruwa manzo Allah kusan kuma abin na damu shi amma tunda Allah bai ce mishi hana ba zai iya hana ba dauki matsalolin shan giya a hankali Allah maukul sarki ya hana amma kuma kowa ya san cewa wanda ya sha giya hankali shi na gushewa wani zai ta tundile zai ta bankaura zai ta kairayi zai ta tona surura babu dabi'an mutuncin da zai yi da wannan shi yasa shi cikin dattafin sayyidina abubakar bai taɓa shan giya ba tun a jahiliya tun kafin musulunta amin radiyallahu ta'ala anhu shi yana ganin cewa za a yi mutum mai hankali ya sha giya in ka sha giyan nan fa kairi za ka zo kai ta yi ka ta ɗauko in surura da asirai da kuka yi da waɗansu mutane kai ta faɗin an yi kaza an yi kaza kai ta tunkiri a cikin mutane da haka shi a hankalce kawai ya fahimci shan giya ba daidai ba to idan kai dina abubakar ya fahimci wannan me kake tsammani kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma tunda Allah bai ce hana su shan giya ba annabi yana ji yana gani suna shan giya har wani lokaci ma qur'ani ya nuna cewa ai giyan ma akwai dan wani amfani a ciki kamar da ka a cikin sautin nahayi akwai maye amma kuma akwai dan wani amfani a ciki daga baya aka zo aka ce to kar ku sha giya ne in za ku je sallah amma in ba sallah za ku je ku a isha daga baya Allah subhanahu wataala ya zoci a hannu shi na amfani to da aka ire-iren waɗannan abubuwan ba wannan ne faru duk abin da Allah bai ce ma annabi hana ba to yana jin kunyin hana duk abin da aka ce kuma hana to manzo Allah kusan kuma baya shayin kowa dubin da suka yi ta yi shi da Zaidu karka saki matanka saboda Allah ya bashi umarnin cewa yana sakin ta kai za ka aure ta matan dan shi yana sakin ta kai za ka aure ta ha yanzu a ce ka rike yaro tun yana dan shekara 5 a hannunka kai kare ne shi kai mishi aure kai mishi gata ya auri mata kai ka aure mishi da matan fa amma kun a ce sai rawa kuma sai ka zaga kuma sai ka aure kaga ai akwai damu zaka shine an kusan kullun ya kira zaidu zaidu kaji tsoron Allah kaji tsoron Allah kar ka cima kan to kaddara ta riga fata to kaga tunda Allah ya mishi umarni shi kuma ba shi da yin da zai sai dai cika umarnin Allah nana Aisha take cewa da akwai ayan da Annabi zai koyi a cikin Qur'ani to da ya koyi wannan aya falamma qabazun min hawqan wa wajnaka Allah ya daura auren daga sama to ala ayyuhal kunyin da manzon Allah ke ji shine kar ya hane su akan abin da Allah subhanahu wataala bai ce ya hana su ba wannan yana ƙara nuna maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai yake yi yana karɓo shi daga wahayi ne daga Allah subhanahu wataala banda waɗansu ƴan tsararran abubuwa wanda suke da alaka da rayuwa na yau da kullum irin strategy na yaki irin ababen ci da ababen sha wayannan abubuwa idan abu ya tabbata yana da amfani a nasu sallama baya koma baki a kai ba sai ya karbi wahayi daga Allah ba ya gan su suna auren dabino ya ce me haka wannan abu dai hana kaddaran Allah da komai ba suka ce manzon Allah to shikenan tunda ka hana sai suka bari sai aka wayi gari wannan shekaran dabino ba ce kyau ba bai wuce an samu ɗaya cikin goma ba ne cikin abin da aka saba samu Allah ya ce me ya faru haka suka ce to muna auren dabino ka zo ka ce mu bari ya ce a kun fi sanin duniyan ku sama da ni ba wai na hana ne na umarni na shari'a in kun ga ka yana da matsala ku je ku yi auren dabino suka je suka yi auren dabino kuma dabino ta cika da bada amfani da izinin Allah to kaga wannan wani abu ne wanda yake baya bukatun sai ya karbo wahayi daga Allah subhanahu wataala yanzu an zo gurin yaki Annabi ya ce a tsaya nan wani sahabi ya ci gyaran shi ya ce a tsaya can ya ce in wahayi ne sai mu tsaya in ba wahayi ba ne sai mu ketare ya ce ba wahayi ba ne ya ce to shikenan mu ketare mu je can to ire-iren waɗannan abubuwa na rayuwa gudanar da rayuwa ne yau da kullum ababen ci da ababen sha da waye da waye da waye to asalinsu abu ɗaya ne abinda nafsi yake so ya togiya shine zai zo ya togiya a kansu ila an fahimta da ka ga abinda ka ga dama ka ci abinka amma banda abinda shari'a ce ka kashi duk abinda ka ga dama na tufafi ka fa amma banda tufafin da shari'a ce karkafa duk abinda ka ga dama na makwanci ka kwanta a kai amma banda makwancin da shari'a ce karka kwanta a kai yare-yare waɗannan abubuwa suna cikin ada da aka ba su da bukatuwan sai an samu nasi daga gare su don kar wani zai tsaya maka ya ce to na ga ka sa dan kwatanu wani yaji dan kwatanu sai ka kawo nasi da manzon Allah ce ka sa dan shi bai da bukatuwan haka kawai su nasin zai zo ne akan abin da ba a so a sa kaman alhariri kaman zinare ga maza da makamancin irin waɗannan abubuwa sai nasin zai iya kanshi to shi ne yake cewa abin da ya hana ni in hane ku shine kunya da nake ji wala taqulu amma daga yau kar ku ƙara faɗin ma sha Allah wa sha Muhammad kar ku ƙara faɗin wannan kalma walakin qulu ma sha Allah wahdahu sai dai in kun tashi magana ku ce Allah shi kadai shine ya ga dama kamar da muka sani shine kololon martaban tauhidi amma in mutum ya ce ma sha Allah kuma sha fulanin babu laifi a kai fihi masaikin abin da ya gabata zamu fahimta ulama mas'ala ta farko ma'rifatul yahud bi shirk al asghar yahud ma sun san karaman shirka shi dan sun san karaman shirka amma sai suka taki sai suka je su ba ma karaman shirkan ba babban shirka suke asani to masala ta bi fa mal insani idza kana lahu hawa mutun na fahimta ko da yana da son rai a tare da shi yawa dole inda yahudu suka fahimci kuskuren da musulmi ke yi duk da kasancewa ga su san rai kasu a karkashin sa suke gudanar da rayuwarsu amma kuma sun fahimci wani kuskure da wani ke yi ashe suna yi ne su ma akan ilimi ba akan jahilci ba asalifatu mas'ala ta uku qawluhu sallallahu alaihi wasallama faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa aj'altani lillahi niddan yanzu za ka sanya ni zama abin shirka tare da Allah saboda an ce ma sha Allah shi ita manzon Allah ya ce an sanya shi abin shirka tare da Allah sai malai ya ce to fa kaifa biman qala mali man alubu bihi suwaka wal baitain ba'dahu sai yace to ya kuma zaka yi da wanda ya kawo wannan baitin busai ne ya kawo a cikin alburga ya kawo dan su baitoci guda biyu guda uku kenan baitocin inda shi a cikin burga yake cewa ya akramul khalqi ko abin nan ya akramul khalqi mali man alubu bihi siwaka inda hulul hadith al-amin mai burga shine ya kawo waɗansu kalmomi waɗanda suke cike da shirka da kafirci mai burda burda dai kuke karantawa yake cewa ya kai mafi karancin halitta yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mali man alubu bi suwaka wa nake da shi koma bayan ka wanda zan rafe gurin shi wa nake da shi koma bayan ka wanda zan rafe gurin shi inda qululul hadith al-amali a lokacin da manyan fitintunu da bala'o'i suka mamaye ko ina wa nake da shi da zan rafe in nemi mafaka in banda kai kun ji abin da yake faɗi ba shi da kowa in banda annabi sallallahu alaihi wasallam malam yana son fa'auna ne wancin ya ce Allah ya so kai ma ka so annabi ya ce an sanya ni abin shirka tare da Allah ta ya za ka sanya ni akan abin shirka tare da Allah to ya za ka fassara shi kuma wannan da ya ce ya kai mafi karancin halitta ba ni da kowa da zan rabi a wurin shi ya kare ni daga manyan fitintunu da bala'o'i da sun faru shi kuma za ka fararo wannan kenan kun gani ai ya ci wancan sharri da fitina wancan ya ce ne Allah ya so kai ma ka so ya yadda Allah ya so kuma sai ya ce al-annabi ma ya so shi ko wannan ya ce ba ma shi da Allah ne kwata kwata Allah ba shi da rana a wurin annabi kadai shine zai iya kare shi zai iya rabiya gurin shi ya kare shi daga manyan bala'o'i da fitintunu idan sun faru kaga sharkan wannan ba irin sharkan wannan ba ya ci gaba da cewa illam takun akhirun yawmal ma'adi yadi afwan wa illa fa qul ya zallatul qadim ranar tashin alkiyama idan ba ka kama hannuna kai mani afwa ka rufa min asiri ka satura tani ka tsamar da ni ba to a ranar kawai na san na riga na bani na lalace to ina menene matsayin Allah kuma shi shi a wurin shi annabi ne in dai annabi ya so karanta shi alkiyama shi kenan in ya kama hannunka shi kenan ka kuɓuta in ko ba ka nan ba to mutum ya bari ya lalace fa inna min julika dunya wa barratiha daga cikin kyautanka ne ka samar da duniya da kishiyanta ne kishiyan duniya lahira duk cikin kyautan annabi wa min ulumika ulumil lawhi wal qalam daga cikin ilimomin da ka sani kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka san duk wani ilimi na lauhul mahfuz ka san duk wani ilimi da alqalamin nan ya rubuta duk ina cikin ilimomin wannan sabobin wani sabobin Allah ne kuma wannan cikin burda ne ga yana busari ya kawo shi ga yana ana karanta a kullum wai duk a matsayin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka abin da ya wajaba shine kar mu yadi annabi da abin da shi annabin yake musu kar mu yadi annabi da abin da shi annabin yake musu mu yadi annabi da abin da annabin ya yadda shi ko dai ya fadi a yadda shi ko aka yadda shi da shi kuma ya ji bai ce ukun ba amma ana wuce wuri sai kuma dauko hakokin Allah a danka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan shirka shi annabin kuma ya tabbata kuma wannan yana nuna maka cewa idan aka yi kuskure a cikin haƙƙinka nan da nan ka tsawata karka ga kai ne aka yi ma shi kenan karka fanka ma kana jin dai an zo za a gai shi ka ga wani ya zube kafa nan take mishi in kare malam wani tashi 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 ka daina mu karka zan ka a ya girma mai da zai gaishe ni har ka sai da zubi karka yi wannan in ka ga an yi kuskure a cikin haƙƙin ka to ka tsawata ko cikin al'amarin haƙƙin Allah ne ko kuma wani abu ne kama da haka kaga wani ya zo yana neman shafi cikin kodin ya samu tabaraki ko kuma wani ya zo ko da raha yana cewa to ai malam ai sai ai samu tabaraki wai yana ganin zai samu tabaraki da kai kai in kari kai musu sai mishi tabaraki na gurin jin Allah ne kawai da riko da sunna tabaraki na ne cikin alqur'ani da cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya mai a ni nasibi zuwa kan sha ina da wani falalin da zan samu tabaraki ba ni ina neman albarka daga Allah ne akalla kai musu kaka ga an zo an yi kuskure a cikin al'amarinka sai ka daga kafa saboda kai amma in a cikin al'amarin wani ne to za ka yi musu kila an fahimce ni ke to za ka wani yana nuna maka cewa ko ka ga ana ma malaman ku wadansu abubuwa din da yake ba daidai ba an kauce ma shari'a kar ka dauka to tunda mu malaman mu ne ai daidai ne amma kai malaman wasu shi kuma an yi kuskure da malamin ka da malamin wani duk ɗaya ne in aka yi kuskure akan malamin ka to daidai yake da kuskure akan wani malamin ka duk ɗaya ne duk abu ɗaya ne Allah ka shirkata الراجعه مساله تهدو ان هذا ليس من الشرك الاكبر wannan ba babban shirka bace ne kauli saboda manzon Allah shi ya munni kaza wa kaza abin da ya hana ne yasa ba hane ku ba saboda abu kaza da abu kaza da babban shirka shi annabi bai bari ta kwana mun mutu a san baya shimatul mustafa sallallahu alaihi wasallam jinabat tauhid ko wasadduhu kullu tariqin yusil ila shirki mun mutu a baya za ku saka mai nasiru wannan baya irin kariyan da manzon Allah ya ba janibin tauhid za mu mun tashi a gaba baya ga wancan da muka wuto a baya saboda malamin nan kurin inda manzo Allah sallama bai bari ta kwana cikin al'amarin tauhidi al-khamisatu mas'alatu diyar anna ru'ya salihah min aqsam al-wahy cewa mafarki ne kyau na daga cikin abin nan aqsam na wahyi ko kofin wahyi wato kaga Allah subhanahu wa ta'ala kamar da yazo a cikin hadisi cewa mafarki kashi 46 ne na annabta haka manzo Allah ya faɗi mafarki kashi 46 ne na annabta sai malamai suka yi bayanin cewa din da manzo Allah suke nufi lokacin da manzo Allah sun ya fara shiga kogon shara kamar da yake cikin sahih bukhari da wasu littafai na sunna ya fara shiga a watan rabi'ul awwal jumadul ula jumadul athar rajab sha'ban zuwa ramadan da aka wata shida to a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafarkai yake yi ar-ru'ya salih mafarkai masu kyau mafarkan da ke nuni akan bin Allah kusancin Allah sai da tauhidi irin wannan mafarkan ya fara yi sai da ya samu watanni shida yana irin wannan mafarkan bayan wannan watanni shida sun cika sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma malaika ya zo masa ya zo mishi da annabta to bayan lokacin da ya zo mishi da annabtan nan shekaru nawa ya samu yana da'awa zuwa ga Allah shekaru 23 mafarkancin da ya samu watanni shida yana yi ka buga mun su cikin 23 nawa zai baka 23 ka raba shi da shida shekaru 23 wata nawa kenan ko wata shekara tana da wata nawa wata 12 to wata 12 nan na shekaru 26 23 watanni nawa za su baka ina ne da saki 12 din nan sau 23 nawa ko da waya wani ya buga a gani ma na 256 to ba mu kun samu safai 256 an kusa ke zama a kuma kudai buga dai ku gani 12 23 to ku buga shi da wannan adadin ku raba shi da shida 46 kun gani 46 kenan mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi mafarkin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nau'i ne na mafarki mai kyau nau'i ne na wahayi kila kun gane nau'i ne na wahayi da haka idan ka auna shi da wancan shekarun sai ka ga cewa ya dauki daya cikin kashi 46 na wahayi tunda wata shida yi to wata shida ne in kai ta zubawa wata shida to zaka samu wata shida so 46 to zaka wata shida ta fito a ciki to zaka mun zara so ya dauki wata ne shida yana mafarkai ne masu kyau to sai Annabi ya ce to mafarki ne kyau daya ne daga cikin kashi 46 na wahayi kun gane yawa da haka idan mafarki ya zama mai kyau kamar wata bishara ce ga mu'min in mafarki ne kyau mafarki ne kyau ita ce shine mafarkin da zai tabbatar da wata gaskiya wacce yake dama akwai ta a cikin shari'ar musulunci ko kuma zai gyara wata banna wacce take dama gyaran wannan bannan akwai ta a cikin addinin musulunci idan mutum ya irin wannan mafarkin zai zama izina gare shi zai zama tambiji gare shi kamar mutumin da ke sakace da sallah sai mafarki cewa gashi yanzu an tashi alkiyama ya shiga wuta saboda sakacin da yake da sallah to aka ga dama akwai tambihi akan sakaci da sallah a cikin nasoshin shari'a to da haka wannan mafarkin tambihi ne gare shi ko kuma mutum yana zumunci sai mafarkin cewa gashi yanzu an tashi alkiyama zumuncin shi ya cinci da daren shi a aljanna kaga wannan tambihi ne gare shi kila amfanci da shi amma sai mutum ya mafarkin abin da yake dama san musulunci bai zo da shi ba kwata kwata to irin wannan baya zama komai a cikin shari'ar musulunci na dai san a can ba mun tattauna kan al'amarin mafarki har mun bada misalai da kuma kasancewar mafarki mai kyau idan mutum yayi yana da bukatun yaje a fassara mishi mafarki ma dai ga baki daya in dai ba abu ba ko halalin bane hayaniya da shiririn ta mafarki kamar wani kai mafarkin cewa an tsinke masa kai amma kuma ka ci gaba da rayuwarka kamar da wani sahabi yayi annabi ce da Allah karka bashi din ya tsaka da hankalin da wani shiriri tsaye kai mafarkin cewa gashi ka taka ka shiga sama kana abin nan kuma amma ga kanin kana shin tuga irin wannan shiriri tsaye amma mafarkin da ya tafi akan tsari to yana da fassara irin wannan ka je ka nemi wanda Allah ya kore mishi kanin fassara mafarki zai iya fassara maka duk dai mun tattauna akan wannan a bayan ba ku manta ba har misali mun babbada irin matakan da ake bi gurin fassarar mafarki za a kula da kaza a kula da kaza a kula da kaza har muka bada misalin fassarorin mafarkin in ka koma cikin karatu cikin baya za ka samu wannan bayani hasabisa ta mas'ala ta shida annaha qad takunu sababan li shar'i ba'd al-ahkam akwai yawan mafarki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama sababin shar'an ta wadansu da cikin hukunci kamar yadda muka kawo cewa shar'an ta kiran sallah sababin shi mafarki da Abdullahi bin Zaid ko sai kuma wanne ga kuma wannan sai kuma wanne cikin mafarkai da ya sababa wata shari'a ko Qur'ani ya kawo abin nan mafarkin annabi Ibrahim akan yanka ɗansa da dai sauran ire-iren waɗannan abubuwan akwai abubuwa da yawa kuma hakuri da abin da ya samu Allah ko sun sarke mana mu fata sallallahu alaihi wa baraka alaihi nabiyyi kan kai hakuri ne shi subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik